mai kawo da kai kar ka zama wato kai kullum mai yawan rimarge ne nan nan kullum kai tare da matarka kullum kai baka yarda ba kai baka gano ba kullum kai ka zama mai yawan kawo da kai masu hikima suka ce wato gwarzo jarumi shine wanda zai gani kuma yayi ka wabbe gani ba ai shi sawani yace laysal ghabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi almutaghabi yace wawa baro dolo talolo kwatarni yace ba shi bane jagora a cikin jama'an shi sakare ba shi bane jagora sakare wawa bai zama jagora yace a wanda ake ce ma jagora shine almutaghabi wanda ya gani amma kawai sai ya maida kanshi kamar wawa gashi ya ga an yi abu ba daidai ba amma saboda kuskuren karami ne kawai sai ya kawo bai gane shi ba wannan shine jagora ba wai wanda kwata-kwata shi sai a yaudare shi bai ma gano ba ko a yi ta kurakure ko gani ma ba yayi wannan wato sunan shi talolo da yusi shi wannan bai ma shiga aljanna an rubuta a kofar aljanna cewa da yusi bai shiga waye da yusi malam zuru wanda kawai shi sai kaji ana yaban shi ana wallahi ba ruwan shi rasta ne komai aka yi gidan nan bai cewa ta kai ina ohanin ka malam kai da aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa amma sai ka zo kawai ka zama wani sakatoto wai ka har yaban ka ake ana wallahi ba ruwan shi wallahi shi mijin ta masha Allah komai aka yi gidan nan bai cewa kala sai kaga bano in ka mutu a haka akwai matsala a dora ma nauyi ka ki dauka a sai kare dan habshi yace kan shi ke ciwo kai da Allah ya dora ma nauyi na qiyama ma'anal qiyamatu fi asma ma'aniha an yahfaz al mar'u unsahu wa yakfiha wa in takhalla fa hal tughni qiyamatuhu hadha alladhi yurkhis al unsa wa yudiha idhan fala budda an takhtar man aghlat kufan li yahfaz majariha wa mursaha da haka abinda ake ni da qiyama shine namiji ya zama namiji amma kuma in ya ga wasu ba duk abin da ya gani bane zai yi makana yana ganin wasu ɗan ababe yana kawo da kai musamman idan abubuwan ba su shahi sabon Allah ba laihi ne wanda shi aka ma in dai kai aka ma laihi mai gida in dai kai ne aka cutar kai ne aka takura ma to yana cikin koyi da annabi ka kawo da kai Aisha take ba da labari tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya hushi sai in an taba dokar Allah duk abin da za a yi ba zai bata ran shi ba da kaga manzon Allah ran shi ya bace to dokar Allah aka taba ji to in an taba dokar Allah sai ya hushi ya nuna bacin ran shi saboda Allah da haka dole ne kai ma mai gida ya zama kai koyi da annabi duk in an malahi ƴaƴanka ne suka malahi ko matarka masoyiyarka to sai ka duba ka ga shin kai ne suka cutar ko ko addinin Allah ne suka taba in addinin Allah ne dole kai fada ka nuna bacin ranka ka nuna baka da sauki wannan bangaren amma idan kai aka taba to kawai an taba banza ka yayi amma yanzu galibin masaje sai kaga in addini ne aka taba lokacin nan ma yake galiyo sai ai ta shigantaka ta sabon Allah gidan shi yana kallo amma da an taba shi ni za a maka za ba ku sanni ba ni billahi allazi la ranta da Allah ina iya koran ku gaba ɗayan auro dubunku wani wai an taba hushin shi kenan to ana son wato mai gida ya zamo mai yahuwa dan wani dan kuskure ya faru sai ya hima matar shi in dai wannan kuskuren bai da alaka da bata addinin Allah daga cikin misalin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wata rana yayi baki sai ya sabke bakin nan nashi sahabban shi ne suka kawo ziyara gidan shi sai ya sabke su anan gidan Aisha suna gidan Aisha kawai sai Ummu Salma tana da labarin sun shigo sai ta je ta shiryo abinci da ta shiryo abinci sai ta zo da abincin cikin wani kwano haka sai ta zo ta kawo ko da ta zo ta kawo tana tunkarawa sai ga Aisha ta taho ko da Aisha ta ga abinci ne ta kawo sai ta sa hannunta ta bangaje wannan kwano sai kwanon ya hwadi ya karire abincin ya zubi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga baki yayi to don Allah yanzu kamin mu shi gaba kai imajinan kai ne mai gida ga baki abokanka sun zo matarka ta aikata wannan aikin gaban bakinka haka san sai inda karhinka ya kare sai ka ji dandanan ha hankalinka ya rihi kushi ha ya kai san da gire Don haka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawar dabi'a bai nuna bacin ran shi ba. Kawai sai ya dora dariya shi yake tattare kararran kwanan da kanshi yana tattare kewa yana tattare kewa. Sai yace garat ummukum yace ku yi hakuri mahaiyarku ta yi kishi ne ya kamata kishi ne ya kamata da ya tattare kwanan sai ya dauko kwanan Aisha lahiyayye sai ya mai da abincin cikin shi sai yace ku ci ko da aka kare cin abincin sai ya dauki wannan kwanan lahiyayye sai yace aje a kai mawa Ummu Salama aka je aka kai mawa Ummu Salama ba fada ba karamiya ba zagi har an magance wannan matsalar. To kai ka kaddara wallahi wani ba wai zancan gaban abokanin shi ba wanda ya gayyato ko cikin gwadala haka ya faru shi da matar shi cikin gwadala ba can inda ba sanan to wata kila wannan matar sai ga kanta da gurin ciya an biyo ta da ici sai ka kanta da gurin yanzu su baki su za su zama ɗan rabon mahada. To ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim Allah yayi gaskiya dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin abin da yake nuna mutum yana da hakuri da kauda kai a wajen zamantakewar shi ta iyalan shi shine duk lokacin da ta kyautata ta yi wani abu na kyautatawa ka yabe ta kuma ka gode mata in ta kawo maka ruwa ka sha ka yi mata godiya ka gode mata kuma ka dora yabanta akan alkhairan da ta aikata in ta yi wani abu wanda ba daidai ba ka yahe mata ka kauda kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yafrak mu'minun mu'minatan yace kar mai imani ya kyamanci matar shi mai imani in kariha minha khuluqan radiya minha akhar yace idan ya kyamanci wata dabi'a ta to sai yadda da wata dabi'a in kana ganin ai akwai wata dabi'a da ta mummuna to sai ka tuno kuma ai akwai wasu dabi'u da take ma kyawawa. Wata rana wani mutum matar shi ta dame shi ta yi ta mai raki yana magana tana daga sautin ta sama kawai sai ya ji kai shi bai iya dauka wannan. To lokacin Umar ibn al-Khattab sai ya dauki kafa ya tafi gidan Umar ya kai kara ko da yaje bakin kofar gidan Umar sai ya ji matan Umar tana daga muryarta tana fadin abinda ta ga dama. Umar yayi shiru ya sadda kanshi kasa yana sauraron ta shi kara yazo ya kawo shi ma kan irin abinda matan yake mashi sai yayi zugum yana saurare har aka kare ko da yaji kamar wai Umar ne yake sauraron matar shi tana daga sautinta da ya fara sallama ya fara sallama kawai sai ya sa kai ya juya. To Umar ibn al-Khattab sai ya fito daga gaugawa ko da ya fito sai ya cinkaye shi yace ya dawo kai dawo yace mine ne aka yace kar dai a ce ka sa hakuri ne kai haɗin hito. Mutumin nan yace ba haka bane ya amirul mu'minin yace wallahi na zo ne in kawo karan matata tana daga sauti in muna magana ina nan ni take daga mu murya sai nake ji haushin wannan abu shine nazo in kawo kara wajenka yace to kodan nazo kawai sai naje kai ma cikin gidan matarka tana daga murya kuma kai ka saurara kana sauraron ta sai nace to tunda amirul mu'minin na sukutum ana haka a gidan shi ni balle ni sai sa na juya kawai na ga kwatawa ta hata samu ban bukata sai na tambaya. Sai Umar ibn al-Khattab yace mashi ka san ko me yasa nake hakuri in ta daga murya ko ta yi wani abu sai in saurare ta sai ce a sai ce ita take dafa mana abinci abincin da nake ci ita take shirya shi yace kaya na da kaga ina sa ita ke wanke su yace ita ke toya mana waina da zafi zafi in zo in ci yace tana mana ayyuka da yawa yace to shi yasa in na tuno wannan kawai sai in yi hakuri da wasu ɗan matsalolin ta. Sai wannan mutum yace ni ma duka mantata tana yi mana haka. Sai Umar yace a ha to tunda tana yi ma kenan kai ma ka shi ka iya dauki dan tunda tana yi ma alkhairori da yawa kenan in tai kuskure guda kuma bai kamata ba ka dauka da zahi sai ka kauda kai shi sa duk wanda bai da wannan fikin karshen shi ɗan kwalla kasan wani matar shi da tai kuskure guda bala'i kata'i jafa'i shi billahi allazi ya kawo bala'i zanga zanga wani ma wai saboda kasa hakuri sai ce kya saki nawa ake ma mace ba uku ba ni 3000 nan maka take ba nubi ka sai dauko kwanon ta fara jehuwa shi to irin wannan galibi sai ka same shi kuma cikin innuwa yana da dama yana ɗan kwalla ko kuma ka same shi yana biyan malamai ni billahi allazi bacin rai ne nan ne tabbas na ci na sake ta amma ni ba haka nake nihi ba ni bacin rai ne wai da Allah yana neman ya za a yi a gyara wannan auren
shi yasa wajen sakin aure ho Allah ta'ala ya jaddada a cikin zancen sakin aure sai da Allah ya ta cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra kuma yace la tadari la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra yasa wanda bai ji tsoron Allah ba wajen sakin aure karshen shi nadama wani shi sakin auren ma sai yayi na wulakanci irin wai shi babu zancen a dawo to yahi kowa gaugawan neman a dawo wani sai ga da ya da an bar shi yini daya musamman ma in akwai yara tattahi da tabar shi da su ya ga wancan ya raba bazawo babu da ba sai kawai na tsuki dana tsuki yana nadama ga dusu hatake kici kike mashi ya ga lokacin cin to yayi gidan nan dip wallahi wanda ya saba da zama aure gidan shi mata shi tan mashi kwashi nayi ne dan yana da hankali sai ya wasu sai ya kudu saboda zaka gano ashe ayyukan da take yi cikin gidan nan yawa gare su amma wani lokaci sai ido yare hatta wajen sakin aure mutane ba su mata adalci wani mutum ya taba zuwa yace ya Ibnu Abbas bace rai ya kama nan na sake mata ta saki dubu wai yanzu neman sulhu yake ana kaga mutum inda ya bato auren shi sai ga wai yanzu har wajen fata wai sai yayi wasu ɗan gyara-gyara yace to ni a lokacin da nace mata haka Allah ya sani raina ne ya baci ibacin rai ne lokacin sai yayi dubarbaru wayanda dai a ce mai dai a yi kuma to wannan mutumin yace saki dubu na ba mata ta ya Ibnu Abbas sai Ibnu Abbas yace mashi lalle Allah yayi bayani yanda ake sakin aure kuma da yi bayani yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sanya mai mahita wa innaka lam tattaqillah fi talaqi imra'atik yace amma kai baka ji tsoron Allah ba wajen sakin matak fala ajidu laka makhraja da haka ni ban iya sama ma mahita ta gaba dole yace duk wanda ya ji tsoron Allah Allah yace yana da mahita yace to kuma kai tunda baka ji tsoron Allah ba ka bi masan zuciyanka ka ce ka saki ta saki dubu wata mahita ban sama ma kawai ya kore shi to abinda ma zai baka mamaki in ka shiga wasu gidaje dan da zaka yi bincike abubuwan da suke sa a saki aure wani abu wallahi sai kai dariya haka wuntsala saboda mai hankali in ya tsaya duba sai ga wannan bai kai ba kwata-kwata a ce an saki aure kanshi wani mutum ya taba shigowa gida kawai sai tar da matar shi ta kama kwaranga dab 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 za ta haihuwa wai ran shi haya banci ya kai ga sake ta sai ya ce in kika hau kwarangan nan kika yi da haihuwa na sake ki kuma in kika sabu ko na sake ki kuma in kika tsaya ma na sake ki kana mata tanka tanka in kika haye na sake ki in kika sabu ko na sake ki in kika tsaya ma na sake ki kawai sai ta ishe ta wurgo kan ta kasa tul ta fado sai ya bushe da dariya yace kai tawa kina da fiqhu yace inda Imam Malik zai rasu da mutanen Madina sun buƙaci fiqhu ki sai ya gano ta hishi kai kuma wannan ya nuna ita tana san auren take dan haka wani wato wani mutum dan abun da bai kai ya ka ba kawai sai kawo saki ya jawo to ana son miji ya zamo mai yawan kauda kai mai yawan kauda kai game da wasu al'amurra waɗanda ba su da girma wasu ƴan kurakurai ne wanda ake ma wallahi dole sai ta maka su tunda ita mutum ce ba mala'ika ba ko da alƙawarin da kuka ɗauka wallahi ƙaryar banza ce ta ɗaukan ma alƙawari ba za ta saba ma ba yau ai kamar ta ɗauka ma za ta saba ma ne babu zancen wata mace ta ma alƙawarin cewa ba ta saba ma babu wannan zancen dole ka yarda ta saba kuma duk yanda kake kuna ƙaunar juna tana ma ladabi da biya wata rana sai ta samu tangarda to so ake ka yahi mata ka kauda kai ka nuna ka gani ka yi kamar baka gani ba Allah ta'ala yace fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira idan kun kyamance su ma'ana in kun kyamancin matan ku saboda wasu dabi'un su Allah yace to ai kuna iya kyamar abu ku kishi kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a galgashin wannan abu dan haka sai kai hakuri da matarka ka dibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dubi girman shi wata rana fa Aisha ranta ya baci wani abu ya faru ranta ya baci amma shi abin da ta faɗa manzo Allah ce mai tai anta alladhi tazumu annaka nabi kai ne fa wanda kake rai cewa wai kai annabi amma kawai sai manzo Allah yayi mulmishi yayi dariya yake hali kai in kai ne ya zaka yanzu kai ba ma annabi bane ce kai hane mai cewa ustazi ne kai hawa aziki kake sai ka ta kome ustaz yana to diba to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha dan Allah yazo wannan kalme ka dibi girman wannan kalme kai ne fa wanda kake raye cewa wai kai annabi wannan kalme tana da girma amma annabi ya mata uziri ya san da cikin bacin rai ne ta faki bal sai ma yayi mulmushi kawai ya shanyi don haka ana son mushi ya zamo yana kauda kai game da kurakurai waɗanda suke ɗan ƙananu wanda dole ba makawa ɗan adam sai ya yi su to sai fanni na uku wanda ya kamata namiji ya rike wajen mu'amala da matan shi domin ya dade da zamantakewar su sune kwalliya da cakirewa ba dan ka hita ba a dan ka yi sauna kawai matan ka ta dora kallanka ba daidai bane kana matsayin mai mata amma kullum sai ka dora hutawa kashan fici ba daidai bane kuskure wani dibi yake wai mata su ne ya wajaba akan su yi kwalliya shi namiji ba dole sai ya kwalliya ba na haka wani sai ya je gona ya hidu gona da riga na rigar kuma wai ita ce ta zama in ya dawo ita sai ta fama da ita wallahi wannan yana cikin matsala wasu maza ba su san matsala ba ne to matarka miskina ya za ta yi baiwa Allah ita kasa gare ka take daga sai ta yi ta haƙuri ba ta iya gaya ma Hausa suka ce ba ta faɗuwa mai ƙarfi yayi ka gani sai ta yi shiru ko da tashi iskan sai ta ƙyale ka matso kana wani nuna kai dodon gida ne ita kuma sai ta tashi abubuwa suna hutawa ta ko'ina kuma sai ta ƙyale a ta faɗuwa don haka yana cikin haƙƙin mace mai gida ya ɗora yin kwalliya ya shirya ya sa turare ya gyara kanshi kawai dan yayi zaune gida mata ce ta kalle shi ta ji daɗi ita ma ta gano cewa tana da miji amma in ba haka ba sai ta je kawai cikin yan funafunai ta ɗora ganin wani tana kai ni yana birge ni ga kanan gaban za ci gida ga kan gaban za kana kallon ta sai ta ɗora zana sunan wani ɗan funafunai ko wani ɗan kokowa ko wani mutum can da mutum wallahi yana birge ni yake ya iya wanka kai ka jawo to a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam miji yana yin kwalliya ya shirya ya gyara kanshi yayi tsam rangadadam kawai yayi zauna a gida kawai saboda tsabar soyayya tsakanin shi da matar shi ba dan ya je ko ina ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance aka tambayi Aisha aka ce idan manzon Allah ya shiga gida me yake tace farkon abin da yake fara da ya shigo gida a sawaki ka dubi don Allah shi yasa wasu malamai suka ce tana yiwa hikimar da ta sa manzon Allah yake fara asabaki saboda shi ya saba da yawan bizu da sumbatar matan shi kuma saboda da ya shigo kawai zuwa sai ya karace su a yi magana amma wallahi wani mishi yana matar shi magana sai ta yi gauga ta fahimta saboda warin bakin shi bata yi daga tana haka ne kawai dai ta yaba ta wuri kana ba zai kishi ba kana ba kishi an nanashi kana naji na gani kai sai ka ga mata gani ba daga baya kawai neman take ta rabu da kai ba ta iya faɗa maka to dole ne zamana ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kula da bakin shi sai ka samu mai gida ne wanda yana da iyali amma wallahi bai damu da bakin shi yana iya yin awa uku bai goge bakin shi ba ko fiye da haka kuma wai so yake da ciya sai mai tai ta saware shi dodo ne ke matso ke jimana ta matso ka fesa mata ko kuma dole ta dauri ta dauka yasa wato akwai mata da yawa wanda suna hakuri yasa zama aure in mace ta kyautata shi ta yi hakuri yake da ma sakamakon ta aljanna saboda akwai cutarwa da yawa to ana son mai gida ya kula da bakin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tsakar dare ya tashi abu na farko da yake fara asawaki hadisai duka suna nan ingantattu tsakar dare in ya tashi kamin ya arwalla ya sallah abu na farko da yake fara asawaki kai saboda yanda manzon Allah yake kaunar asawaki har ranar da Allah ya karbi ranshi bayan ya asawaki ne da wasu ɗan wato sai gwandiddika Allah ya karbi ranshi hadisi yana nan sananne wanda Aisha ta bada labari a ciwon shi na wanda ya bar duniya rashin lahiyar shi tace sai Abdulrahman ya shigo da asawaki kawai sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Aisha tace yazo da idan shiga wannan asawaki tace sai nace akhuzuhu laka ka dubi kai mata ana son kullun ta karanci mijinta kamin yayi magana ta gano abin da yake so sai tace in karbo maka shine sai yayi nuni saboda bai iya magana da kanshi yace eh sai ta karbo asawakin nan ka dubi hidima da ta karbo kai tsaye ba ta mika mai ba saboda mai gida ne ai dan babu lokaci da su ma mata sai a fada masa yadda ya kamata sai wani jiko korar da wata ta gayyato tunda yanzu wani ne ya gayyato ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kami Aisha ta mika mai asawakin nan tace faqadimtuhu wa tayyabtuhu thumma tafa'tuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nassa hakori na na gaba na ciccizge inda Abdurrahman ya fara cizga ya fara goge baki na ciccire da hakori na tace na gyara shi na tsabtace shi sannan na mika shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace fastanna bihi he manzon Allah ya goge hakorin shi istitace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya goge hakori mai kyau irin wanda yayi wannan lokaci amma ba da jimawa ba da ya gama kawai sai na shi wato ya danga idan shi sama da ya tsanshi yana fir rafiqil a'la thumma qada yana ya Allah sanya ni cikin tawaga madaukakiya ya fada haka sau uku sannan sai ya cika ka dubi manzo Allah sun sai yana shirye-shiryen barin duniya sai dai asawaki saboda yanda yake manzo Allah ya fi kowa kyamar a ce an ji wani wari daga baki shi ya fi kowa kyamar matan shi sun fi kowa sani haka shi sa lokacin da suka yi niyyar kulla mai makirci ai kowa san kisse da tarihin wanda aka sabkar da suratul tahrim akan shi me suka ce cewa suka yi duk wanda ya shigo ɗakin ta kawai yace ta ji wari daga baki saboda sun san abin da ya kyama ne wai zuma yake sha ɗakin wata suke son su yi maganin wannan yana dan jimawa sai suka ce duk wanda ya matso kawai tace ta ji wari sun san manzon Allah yana kyamar a ce an ji wani wari daga bakin shi da suka faɗa haka manzon Allah ma har yace to in dai wannan zuma ce ya haramta maka kanshi ba kwata-kwata ba zai ƙara sha ba sai da Allah ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu lak da haka a takaice dai a dunkula a mulmulai ɗan uwa musulmi ana son mai gida ya kasance mai yawan kula da haƙorin shi ba nan kadai bane tsafta da kwalliya a ya zamo mai yawan shafa turare da mai ka shafa mai malam ka zama kashin a gidanka ka dora fesa turare saboda kai mai gida ne ba dai kake da sauran tazurai ba da mazurai da gwabraye Aisha take cewa na kasance ina shafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare da kaina tace wani bi inna shafa mai hasin na dora ganin hasken turaren saman gashin kanshi tana ganin walƙe shi a kanshi Aisha take cewa na kasance ni da hannuna nake shace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi tace kai wani bi ina haila ma amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani kanshi in shace mai kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shace kanshi ya gyara kanshi da kyau shi yasa kuma yake kyaukyawa dama ko can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyaukyawa ne to kuma yana kula da kanshi saboda iyalin shi shi yasa wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasan shi yace wa ahsana minka lam tara qattu aili wa ajmala minka lam talidun nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tasha yace wanda yahi ka kyau ido na bai taba gane mana wanda yahi ka kyau ba wanda ya hika haske da kyau yace wata mace bata taba dukawa ba ta haihuwa wanda ya fi ka kyau yace kai manzon Allah an halice ka khuliqta mubarra'an an halice ka kubutacce min kulli aibin game da kowace irin tawaya subul qaqal tsaf qastis ka annaka kad khuliqta kama tasha kamar dai an halice ka ne yanda kake so sai da aka ce ya kake so a halice ka to amma ka ji duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawa yake ya gyara kanshi saboda kyautata mu'amala da iyalin shi addinin musulunci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta karanta da mu khisalul fitra ana son mai gida ya dora kula da khisalul fitra al fitratu khamsun ya zama yana yawan aske gashin maran shi ba daidai bane kana matsayin mai gida ka bar gashin mara tuzu kana yawan kula da gashin hamatarka malam ba a son mutum gashin hamata yana da matsala in dai ya taru duk yanda yake ka danto yanzu kuma ko ka himo dawanka in dai hamatarka na nan daddale da gashi to da ka matse ta ka daga sai inda Allah yi ka matse ta ƴan mintuka kadan ka daga to sai wanda Allah yi dan haka saboda annabin mu annabin tsabtani da kwalliya ya hana musulmi su bar gashin hamanta ko bar arna da turawa su bar gashin hamanta amma kai musulmi dan tsabtani kai dan haka wasu ma wai dibi suke kawar musulunci ne zo da kazanta da dauda saboda wasu albajirai masu karanta qur'ani sai ga mutum bicin kuci kuci rigashi wani almajiri rigashi aka aje ta sai ta tsaye da kanta saboda tsananin dauda wai sai su dora ganin kamar wannan wani tsoron Allah ne ko yana da alaka da addini ina dauda ina addinin musulunci ka kalli annabin musulunci ka kalli dauda da datti da kasafta kai ka san ba hali saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da tsabta bai dace ba a ce musulmi yana kallon wani kafiri ko yana zame mai abin misali wajen kwalliya ko tsabta kai ya kamata a koya gare ka kai da annabin kai karantar da kai aske wato gashin hamatta ya karantar da kai cewa bai kamata ba musulmi ya dora barin akaihu wa'annan wani gani yake barin akaihu ba wani abu bane yo ai duk mutumin da yake barin akaihu ba karamin katan kazami bane kun san yanzu akwai mata wai wanda suke ganin su wayayi ne ko ɗan duniya kawai akaihu zaro zaro kawai ɗayan mayu haka za ka ganin ta da su wai wasu ma yanzu akaihu har sayarwa ake a shago za a je a samu wanda za a liƙa ina akai ha matsala ce shi yasa annabi imamu umarni da yanke ta saboda in bari in dan ba da misali kadan in wuce duk da ina gauga ka kaddara mutum yana da akai hu da yawa to idan mutum yayi bayan gari ko dan ya hakuri da me yake wankewa ba da hannun shi ba to in ya wanke in dai mai akai hu ne sai fa wani kaso ya shiga ciki ko ba zai shiga ba kuma duk dubaran ka da goge-gogenka yana nan ƙuri'a akai hawa zai samu ya je kwancin shi kuma ka san danko gare shi in ya shiga sai ya dankare wani kamar kice-kice da mai haka to idan ya shiga cikin akai hawa ya dankare haka duk tsabtan mai akai hu da ya kalli akai hawa na lokaci sai ya ga ta cika ya rasa komi ne to wani bayan gari da zai kwaso cikin akaihu kuma sai ya kwaso da sosa-soshi duk in ya sosa jikin shi ka san jikin ka akwai wani dan mai da yake hutawa duk wankan ka da tsaftan ka inda ka kirta haka da ka kalli akaihun ka sai ka san cika me ya cika su wancan bayan gari ne da wannan man na jiki ya haɗu to kuma wannan sai ka duk yanda mutum ya wanke hannun shi bai hita ka wanke ka murza ka tuda bai hita me ke hudda shi sai ka sa hannunka cikin tuwo mai zahi-zahi saboda kice ne da ka samu tuwo mai zahi-zahi ka dankara hannunka kawai kana kare cin abinci da ka duba sai ka tas me ya faru kenan kai ga mutum yana cin abinci har da wani su da hannu yake na kai wannan ta sha ran mashi eh ta sha shi don haka ta abinda ka ji manzon Allah ya hana ko yayi umarni to kakkare na shi dukan kanta shi akwai hikima ciki yanzu sai sa wai wasu turawa wai su yana cikin wai iya rayuwa wai a bar akai hu ina katuwa kaza ma ce duk wanda za ta bar akai hunta zango bai da alaka da tsabta wannan sai sa wai wasu irin musulmin da suke koyi da turawa ido rehe sai ka samu wasu ɗiyan musulmi ƴan mata su da kansu ma suke zuwa su sawo akai hu yake zama kaza ma me akai hu ka yarda ka hada cin abinci da ita dan kai za ka canyewa tare za ku canyewa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mamu umarni da yanke akaihu to khisalul fitra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya mamu umarni da wa'annan ababan wa'anda dukkanin su in mutun ya duba zai ga cikin su akwai tsabta akwai kowanne kabi kwanta sai ka ga hikimomi da fa'idoji dake da kai ciki don haka cikin wato hanya ko kuma fanni na kyautata zamantakewa da iyali akwai mutun ya zamu yana kwalliya saboda matar shi Abdullahi ibn Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace inni la atazayyanu limraati lalle ni yace ina tsayawa in yi kwalliya kawai saboda matata wani fa da kaga yanda dazu na fadi cewa wasu mata da sun sha kwalliya to waje suka yi to haka su ba akwai maza waɗanda haka ne da kaga ya shirya kwalliya to ba gida bane zai zauna shi in dai gida zai zauna sai dai hidda riga kawai kan su kaga kwaddo cikin gida da hidda riga kawai ya saki tumbin shi shi ba ke iya zaman gidan shi kenan ko kuma ya samu wata riga wata ita ce ta zaman gida duk wasu kayan shi na mutunci masu kyawai ba na zaman gida bane yawa zaka nuna ma wa ya fi cancanta ya yabe ka ya gano kai kana da kwalliya, ya gano kai ba kazami bane, ya gano kai dan kwalisa ne banda matarka masoyiyarka. To haka lalle ne ya zamana musulmi ya rike wannan sunnah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas Imam al-Qurtubi ya kawo wannan bayanin kalkashin fasara wala hunna mithlu alladhi alayhi nabil ma'ruf. Yace Abdullah ibn Abbas ya ce ni sau da yawa nake yin kwalliya in shirya kawai dan dai in zauna gida matata ta kalle ni ta ji dadi. Yace kuma ba ni buƙatar sai na kwato haƙina gaba daya daga matata, saboda ni ma na san akwai haƙoƙinta a kaina, kuma in tace gaba daya sai na bata na san abin zai zama wahala a gare ni. To da sauran bayanai mahallu shahidi dai Abdullah ibn Abbas yace kwalliya yake kawai dan ya zauna matashi ta kalle shi. To amma kwalliya fata namiji ɗan uwa musulmi tana da doka, don aka ce kwalliya da shiri na maza daban na mata daban. Zai yi aka ce an ce ai kwalliya kawai sai an same ka kana barbaɗa hoda ko kana shawo jambaki ko shagira ko kuma wani gani yake shi kwalliya ba ta yi ba, in dai ba game ya kace ba annan ba kwalliya ba ce. Yo ai wanda ya kowa iya kwalliya, wanda ya zo da karantar da kwalliyai ya karantar da maza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin kamala da cikakken, aka kalle shi yanda ake ganin geman shi ya yake. Don Allah ka kalle namiji ka ganshi kamar dai wato wata mace haba sulub wannan bai cikin kwalliya. To galibi ma wani wai sai ya zo ya aske game kwakwal wani saboda tsananin kiyaya da game kai musulmi ne mai son annabi, amma kullum da sassafe sai ya tushi kullum haban na wai kan ba a zura ba ai wani game wani gashi ya hito mai ID bin shi ahlus sunna. Da haka kullum sai ya ƙara katsawa kwai ya dube madubi ya ƙara. To kaga wannan bai cikin kwalliya, kai a matsayinka namiji ka kace haba ka tulum kuma ka bar gashin baki kai koyi da yahudu. Haka yahudawa suke, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saba ma yahudawa, su barin gashin baki suke su aske gemu, ku saba musu ku musulmi ku bar gashin ku aske gashin baki ku barke ni. Saboda kai na cikin kamalan namiji. To wai yanzu naji akwai fa mata wanda wallahi su geman nan sha'awa yake ba su burge zefi, kai kuma ka cuci mata ka kullun da ta shaho haba kawai sai dai ta ji ta dalam kawan madubi ka cuce ta saboda tana what to me ai abinda mace take so har kullum abinda ita bata da cikin halittarta abinda bata da ta samu ga namiji haka take so. Amma kai babu geman da zata zaka dora. Wato akwai wani bawan Allah da zai yi aure ahlus sunna ne matashi, lokacin da za a kawo mai amarya, to amarya sai ta ce wai da kaske ne kai ahlus sunna, ni fa saboda sunna kane zan aure ka. Ta ce wai yace na ai ni dan ga ni kashe na annabi dai game da sunna ne. Sai ta kulla a zuciyarta za ta mai wata jarabawa. Bayan an kudi daura aure kawai ko da ya shigo ta ce to ni fa fi sabilillah abinda zan gaya ma wannan giman naka fa bai burge wannan giman naka ni bai burge haka kawai kullun ka zo da kasan ba haka wannan game ka je ka kace shi. Yace haba baby ai wannan ba wani abu bane, ki kwantar da hankali sahiya tana yi kawai sai tafi wajen mai aski ya saki haba aka kace tas. Ko da ya dawo gida tun karo ta da kolo ga haba kawai sai ta aza hannuwa ga kai ta ce inna lillahi wa inna, ta ce to ita ba iba ita ba shi, ta ce kawai ba ta iya zama da wannan mutum, ta ce ai jaraba ka ne na dama, ce mana kai ahlus sunna ne mai ruko da sunna, ahlus sunna ne saboda mata zai bar sunna annabi, kai ta ce ba ta iya zama da shi. Don haka ka ji matan kware waɗanda suke wanda saboda addini ma suke aure. Don haka ƴan uwa musulmi, daga cikin wato abin da yake nuna cewa mace tana son mijinta ita ma ta ganci rangadadam yayi kwalliya ba kullun ta ganci fici-fici ba, akwai wata kissa lokacin Umar ibn al-Khattab ta faru. Wata mata kawai ta sanyo mijinta gaba sai sun je kotun Umar an masa hukunci, takam suka tabi suna tun karo inda Umar ibn al-Khattab ki kawai sai ta daga sautin ta wallahi ba ni ba shi an raba ni da shi kawai ya bani takarda ya sake ni. Umar ibn al-Khattab ya ji yace lahiya, tace miji na ne gaya nan kawai ba ni ba shi ya rabu da ni. Ko da Umar ya kalli mijin sai ya ganshi sai ya ganshi bici-bici kayan shi gashin shi gashin nan ba gyara sai Umar ibn al-Khattab kai tsaye da yake Umar yana da kaihin basira da kaihin firasa kai tsaye sai ya gano matsale sai ya ce to zauna nan sai yasa aka shiga da shi daga kuriya yayi umarni ya shige shiga ban daki yayi wanka ya shanta kanshi ya gyara jikin shi sai ya zo ayi shari'a ko da ya tafi yayi wanka ya gyara jikin shi ya aka bashi wasu kaya masu kewe sanya ya sha ciki ke kanshi ko da yazo ya tunkaro sai ta malmatsa bata mai tsammanin mijin ta bane ko da ta duba da kyau sai ta ga shi ne ta ƙara kallon shi ta ga shi ne kawai a zuciyarta ce take cewa da haka yake shi kyau gare shi kawai sai Umar ibn al-Khattab ya ce to fadiya ne aka yi tace a shikenan ma sai Umar ibn al-Khattab ya ce Allahu akbar ya ce ku ji tsoron Allah maza ku dora yi masa kwalliya su ma suna buƙatar kwalliya yanda kuma kuke buƙatar kwalliya sai Umar yamma maza wa'azi ya ce ku dora yi ma matan ku kwalliya to abu na hudu daga cikin fannin kyautata mu'amala da mata abu na hudu shine ana son miji ya zamo yana da gamsuwa da yarda da matar shi ka gamsu da matar da Allah ya baka kuma ka yarda da ita kar ya zamana ka auro mata amma kai kullun shi kake ka tabi sa akwai mujin da yake sa mu zuciyar shi haka ga kada matar ka ta halak amma kullun ko jarida ya doka ya kalla da ya ga hoton wata mata sai ce ha ba kaga mata wallahi mu amma mace ka dan dukununu da kashi ko gida shi ya rena matar shi har kullum shi yake shi yayi asara a wuri matar shi bai doke ta komai ba to yana cikin abinda zai baka jin dadi cikin zaman auren ka ya zama ka gamsu kuma ka yarda cewa rayuwa kowa da iya abinda Allah ya tsaga mashi to abinda ke gare ka ka rike mana kai amfani da shi matar da Allah ya baka ka gamsu da ita kuma ka yarda ta ishe ka ka yarda da ita a matsayin mata kar matan banza su dora baka sha'awa wasu karuwai can na banza wanda za a dora nunawa a cikin kunafinai a tele ko a bidiyo ko kuma a jarida wata mace mai bayyana tsarecinta sai ga to galibi ma wannan matan makiyaji ne kawai mace da ta iya rambado man shahi ga kuma to sai ta yi ta birge ka kai ta zubu da mai yaukan hawa ka ga mace man shahi ne talabtu ita ma kuma kejin tana yi ba ma haka Allah ya lace ta ba barbada barbada da mace mace ne da shahe shahe da dandalin din kuma da a ce kai ma zaka dage ka sawo matarka kayan kwalliyan nan matukar ba na haram bane da ita ma sai ga ta haskaka amma saboda zalunci wani namiji shi kayan kwalliyan ma ba zai sayi ba kuma so yake wai kullun ya tarra ta kwaska wa taurari ke yanzu na mace take haka hai da Allah ne yo ya ne za ta yi fata za ta zuwa ta yi ita huwa kalkashin ka take ka je ka sawo kayan kwalliyan ma naka gani in ba ta yi ba baka sawo ba ka bada ba kuma sai ka dora zarginta don haka wato yana da kyau namiji ya zamo ya yarda ya gamsu game da matar da Allah ya bashi koma wace iri ce in dai har riga an daura musu aure ta zama matar shi to ya gamsu ya yarda da ita yayi zaman ibada domin zaman aure zamani na ibada daga cikin abin da yake nuna mutum ya gamsu da matar shi ba zai taba yarda ba yana wato hada matar shi yana kwamfaranta da wata mata ta hoto ko ta bidiyo ko ta saboda in dai kai da matarka kullun abinda zaka samu ranka wannan fa mata ce ta halal mai tsarki wanda aka daura maka aure ita kuma wannan wanda zaka gani ga titi baka da tabbas wace irin mace ce tana yiwa karuwa ce tana yiwa iska ce tana yiwa irin mata ne mai yaudara tana yiwa baka san irin halinta ba to me yasa zaka dora hada ta da matarka mai tsarki har kana ma nuna waiwar ga tahi matarka sai da me matarka ta halal wato yana da kyau namiji ya zamo ya daina binciken aibubbukan matan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya dora binciken aibubbuka na matan shi har kullum so yake shi sai ya samu wani aibi dan akwai namijin da wai shi saboda tsananin so yake sai ya turke matar shi ko ya gano aibin ta kawai sai ya ce mata ya tafi yayi balaguro sai bayan awa ɗaya ko awa biyu kawai sai ya dawo kwaram wai so yake tarla ta yaya in ba yanan ya take ko kuma ya labe wani wuri yana lefan matar shi kaga in ba yanan ya take wannan da cutar da kankanin kake ba ka ake zamantakewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yayi balaguro ya jima a wajen balaguran shi to kai ya shigo ma iyallan shi kwaram balle ma yanzu lokacin waya saboda mai manzo Allah ya ce kaka shigo ma iyallan ka kwaram saboda ba a san ka zo ka tarra ta ba shirye ba ko ka tarra saboda galibin mata ba su yin kwalliya da shiri yin mazan su ba su kai kuma tana yi ka tarra ta wato wata kaca kaca kamar diyan laka haka kawai sai ka kawai daga nan yayi dalilin ka kyamance ta to musulunci baya san duk abin da zai sanya kyama da kiyayya tsakanin miji da mata shi yasa manzon Allah ya hana kuma manzon Allah ya ce kar ku dora bincikan aibubbukan matanku sannan daga cikin abin da yake nuna mutum ya gamsu da matar shi ya yarda da ita duk lokacin da ya ji wata mace ta fitine shi to sai ya tuno Allah ya bashi mata mai tsarki ta halal in sha'awar shi ta motsa ya tafi ya biya bukatar shi ga matar shi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wata rana sai wata mata ta wuce manzo Allah yana dago idan shi kawai sai gare ta sai ya tashi shiga gida sai ya tarda matar shi wato tana a guga fata kawai sai ya nuna mata yana da bukatar ta yaje ya biya bukatar shi ko da hutu sai ya ce masa habban shi mace tana huskantawa ne da sura ta sheɗan dan haka duk lokacin da wata mace ta fita da ɗayan ku to ya tafi wajen iyalan shi ya biya bukatar shi sannan wato fanni na biyar wanda shi ma yana cikin abin da yake gyara zamantakewa na aure a karkashin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ana son mai gida ya dora zamanai yana hira da matar shi akwai mutanen da ba su da lokacin tattaunawa da iyalinsu matar ka ce ta aure amma wai kwata kwata a rayuwarka kai baka da lokacin ka zauna tare da ita ko minti biyar ka yi ko da mata ce mai gida ina da magana kai ni ho saurin niki ko ba za ka tsaya ba ka saurare ta to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zama tare da iyalin shi shi hira hira mai tsawo in kana son ka gano haka akwai wani hadisi wanda yake shahararre wajen malaman hadisi ana ce mai hadisi ummu zar hadisi ne mai tsawo amma wannan hadisi hira ce manzon Allah yake yi da Aisha yayi zauna yana sauraron ta dora labarta mai tana labarta mai tsayin hadisin nan amma manzon Allah yana sauraron ta sai da ta gaya mai tas kissa wasu mata guda tara duka ta bashi labari ɗaya bayan ɗaya wannan guda 11 ko mata 11 dan haka kenan wannan yana nuna mun yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da dama ga iyalin shi su yi zaune su yi hira sannan yana cikin zama da iyali ku yi zaune ku yi hira wani lokaci kawai ka dauko shawara ka zauna tare da matar ka ce wallahi kaza da kaza da kaza ne nake so ya kika gani kasan wani shi yake kawo shi zai tsaya har sai ya nemi shawaran matar shi to wanda ya fika ya nemi shawara shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ko da baka da bukatar shawaran ta dan ne ka faranta mata da rai ita ta dora shi ita ma tana da wani matsayi gare ka ko da baka da bukatar shawara wani lokaci kawai ka zo ka zauna ka nemi shawaran nata ko da baka da bukata sanannan abu ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin sulhul hudaybiya yayi ma sahabban shi umarni su aske kawunan su su yanke dabbobin su amma sai suka yi jinkiri ba su yi ba saboda suna ganin bai kamata ba a ce ba mai isa ba zuwa ga harami suna ganin akwai yiwuwar a sake zance sai suka yi jinkiri har ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci akan ya musu umarni ba su aikata ba sai manzon Allah ya tafi ya shiga wajen Ummu Salma a cikin rohon da take ciki da ya shiga wajen Ummu Salma sai ya faɗa mata ko da ma ta ga manzon Allah ran shi a bace tace me yake faruwa ne sai manzon Allah ya faɗa mata cewa ya masa sahabban shi umarni su aske kawunan su su yanke dabbobin su amma ba su yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saurari Ummu Salma sai ta ce to ga shawara ta ce ni ina ganin ka bita kai ka fara aske kanka ka yanka dabbanka da kai kai tsaye bin kaza sai su basi wannan shawara ta yi ko ba ta yi ba manzon Allah kawai sai ya dauka ya huto ko da ya huto manzon Allah yana aske kanshi yana yanka dabban shi gaba ɗaya kowa sai ya aikata har kenan wani lokaci mace tana iya baka shawara kuma tana iya baka mahita cikin wani abu da ya dame ka mu dubi yanda Khadija yarda Allah ta tabbata a gare ta a farkon annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo a hirgice daga kogon Hira yazo a hirgice ya tsorata haɗuwar shi da mala'ika na farko ya zo jikin shi yana cire-cire ko da ya shigo gida cewa yake zan miluni kululube ni Khadija saboda ita ma mace ce mai kai bata tsaya ba bincike mai ya faru ko mai a kaga wata mace sai ta ƙara rudda mijin dan shiga uku wayo noya ba Khadija ba abinda yace kawai sai aka mashi yace a lullube shi kawai sai ta je ta lullube shi bata tambaye ba me yake faruwa ta kale sai da hankalin manzon Allah ya kwanta kawai shi da bakin shi yake bata labari kin ji abinda ya faru gashi sai ƙarshen labarin sai yace mata laqad khashitu ala nafsi ina jin tsoron wani abu ya faru a kaina amma me tace mai cewa ta kalla wallahi la yukhzika Allahu abada tace a haka ma bar wannan zance ai mutun irin ka Allah bai kunyatar da shi kana sadar da zumunta kana aikata kaza wa tu'inu ala nawa'ibil haqq tace duk wanda ke da sifofi irin ka zancan a ce wani bala'i ya same shi babu wanda haka ta kwantar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankalin shi gum dan haka kenan ana son mai gida ya dora hira da matar shi kuma ya dora sauraron matsalarta in tana da wani koke da za ta kawo mashi ya dora saurarawa daga ciki ana son mai gida wato duk da ana nuna mana dai lokaci yayi kuma wato fannonin da na rubuto nan kusan 10 wani abu ne yanzu ina kan na 5 kuma ana nuna lokaci ya kawo kan bari in karanta wannan a gulguje kenan na gaba fanni na 6 shine mutun ya zamo ya iya lallabawa da matar shi kuma baya kuntata mata kuma zai iya bata uzuri ma shi da kanshi in ya gano shi ya kuskure wani waje ya iya zamanawa ya bata uzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khaira yace ina maku umarni da ku yi zama mai kyau da mata shine wasiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku yi zamantakewa mai kyau da mata har manzo Allah yace fa innahunna khuliqna min dhila'i mata an halice su ne daga awaza manzo Allah yace awaza kuma wadda take kowace karkata ita ce ta sama yace in kace sai ka tada awaza me zai faruwa karewa za ta yi yace in kuma ka bar awaza baka tada ta ba me zai faruwa za ta tsaya a lumake yace to haka mace take haga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen tausaya ma mata da sanin haƙƙin su amma wai yanzu ke da kai wasu masu jajjan kunnuwa masana haƙƙin mata ya ga ƙato ya zo wai mazinaci wanda can a garin su mace ɗaya gare shi ƙara ɗaya amma karuwa 300 ko fiye da haka wanda dalalata yake da su ba mata aure wai shine masana haƙƙin mata shine zai zo ya karantar da kai wasu ba su san iskanci ba su san ana cin haƙƙin mace wannan ai rene imani wallahi kai kafiri ya tun karo musulmi wai yana faɗa mai wai a daina cima mata haƙi kafiri akwai wanda yake cima mata haƙi a duniya irin kafirai kuma sai a samu wasu karnukan farautar suna taba suna eh haka nan ne gaskiya Allah tauye haƙin mata mu ne jami to ke tauye haƙin kenan duk haƙe wai ke wannan da ake ba a iya hutawa ƙararra a haƙi ne da musulunci ake kai ba ta hudu wani ba a iya zuwa tare ta a faɗi a ce kaza ne sai a take wai ke mu wai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta tarihi kuma ya zamo mai adalci sai ya gano babu wani jagora wanda ya zo da dokoki na kula da haƙƙin mata irin shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maza na duniya umarni gaba daya cewa su kyautata zama su yi zama na alkhairi game da mata kuma su yi hakuri da matsalolin su saboda sai manzo Allah ya bada misali da awaza yace in kace sai ka tada ta to haka mace take har manzo Allah yace in kace sai ta miƙe sak to sake ta za kai ba ka samta amma in ka samu ta maka 70 cikin 100 to kai hakuri da 30 shine zamantakewa mai kyau ko ka aza duniyar nan akwai wani mutum wanda ya zauna da mace dan bata taba mai kuskure ba a ya bi sakawa aka saukar da ayoyin suratul ahzab akan fa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda muke karanto wannan zamantakewan mai kyau wanda manzo Allah yake yi amma sai da Allah ya kai yana cewa to eh fa ba su daina abin da suke yi ba asarabuhu in talaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin kan mata ne Allah yace shi da kansa ya shiga mu annabi shi yace kuma wal mala'ikatu ba'da zalika zahir haka kenan wato dole mutun ya zamo mai kai akan sha'anin mu'amalar shi da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin balaguro tare da matar shi Safiya ana balaguro a ran nan ranar Safiya ne ana balaguro kawai sai aka baro ta a baya sai manzon Allah ya dawo baya dan ya tarbota. Ko da ya tarbota sai ya sami ta tana ta kuka tana ta kuka. Ranta ya baci to ku saurara ku jimmi laihin da ta dora ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai ko da manzon Allah yazo ya sami ta tana kuka. Me ya faru? Tace kawai ka dora ni busa dabba mai nawa an baro ni baya. Manzon Allah sallallahu alaihi sai sa hannun shi mai albarka yana shahi hawayenta da kanshi yana lallashinta yana rugugumin ta yana neman ta yi shiru ta daina kuka bai tattauna da ita ba yace a ko waye a kawai kai tsaye sai ya manta da wannan zancan ya dora shahi hawayenta da hannun shi yana lallashinta ta yi shiru kuma ta ƙi shiru ta kai tana ta kuka har sai da manzon Allah wato ya kai yayi waci da ita ya tafi shi. To amma da yawa ci da ita ya tafi shi kashi ita ma matai dan ba irin matan yanzu bane da ta gano manzon Allah fa ita ma bata kyauta ba har ta kai ta hauda shi tun yana lallashinta sai ta je ta lallaba ta samu Aisha ta ce ya Aisha ga manzon Allah can kin ji abin da ya faru tsakanina da shi kuma yau rana ta ci in kika je kika lallasan mani shi har ya yarda ya bar wannan zance ya wuce na baki wannan ginin nawa. Aisha ita kuma abin nema ya samu matar dan sanda ta haihu barau. Kawai Aisha sai ta tafi dama ta shanya wani dan gelanta haka ta wanke shi da iccen warsu wanda iccen warsu dama yana sa makaya kamshi haka sai ta je ta dauko shi ya dan fara bushewa ta yayyau ha mai ruwa dan ta dan tado kamshin nashi sai ta lullube jikinta da shi ta shirya ta je ta kamta kamta samu manzon Allah a zaune ko da ta same shi ta zo wajen kanshi ta yi zaune ko da ji kamshin sai ya juya haka sai ya ce yake Aisha me ya dame ki ne yau fa ba yinin ki bane sai ta ce zalika fadlullahi yubtihi man yasha ta ce ai wannan falala Allah ce yana bada ta ga wanda ya ga dama kai tsaye manzon Allah sai ya dariya sai ya gano abin da ya faru saboda manzon sallan kai tsaye ya gano abin da ya faru kuma sai ya kauda kai game da abun ya yarda da Safiya. To kaji manzon Allah sun sa mahallin shahiri cikin wannan hadisin manzon Allah shi yake lallashin Safiya yana neman ta yi hakuri shi yake lallashin ta daga cikin abin da yake nuna lalle namiji ba kasawa bane wata rana ka dora ba matar ka uziri ko ka dora lallashin ta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Abubakar Siddiq ya nemi izini ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya shigo sai tar da Aisha tana daga sautin ta tana manzon Allah magana siran shi ya baci yace mata yabnata roman ya ke diyar roman ya ke diyar roman ran shi ya baci yana sanya mata fada ke kike yin haka da kanki kina daga sautin ki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai yin ne ta zai kawo mota ya mata duka sai manzon Allah ya shiga tsakanin ta da shi ya kare ya tare ya kara sabarwa manzon Allah ya tare sai da Abubakar ya fita bayan Abubakar ya fita ya tahiyya shi sai manzon Allah ya dawo yana lallashin Aisha ya ce ai kin ga na shiga maki ni na dora kare ki lokacin da yake son ya miki kaza kin ga ai ni na dora kare ki ni na dora kare ki to sai Aisha ta yi shiru aka bari an jima kadan kuma sai Abubakar ya dawo yana neman izini zai komo cikin gidan ko da ya shigo sai tar da Aisha tana ta kyalkata dariya manzon Allah yana sa ta dariya har wannan zancan ya wuce sai Abubakar ya ce ashirikani fi silbikuma kama ashirakatumani fi harbikuma yace ni ma ku sanya ni cikin zaman lahiyar ku kamar yadda kuka sanya ni cikin tashin hankalin ku ya tarra su suna fara'a suna farin ciki yace ni ma ku sa da ni mana yadda kuka shigar da ni cikin yakin ku ni ma yanzu ku shigar da ni to cikin zaman lahiyar ku to ni na nuna ma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen magance zamantakewa yan uwa musulmi an nuna mini lokaci yayi kenan kuma akwai bayanai waɗanda suke da ragowa kenan za mu yi haƙuri da waɗannan waɗanda suka sawaka saura kuma wani lokaci idan Allah ya kaddara haɗuwanmu sai mu dawo mu dasa abinda na faɗi na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi kuma ya ba mu lada baki ɗaya inda na yi kuskure Allah ta'ala ya share shi daga cikin zukatanmu kuma ya nuna mana shi in gyara nan gaba kuma ya mamu gafaran shi baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan haɗuwa tamu. Ina roƙon Allah ta'ala ya sanya duk inda zamantakewa ta aure ta musulmi take Allah ta'ala ya gyara ta. Allah ta'ala inda ke da kwai matsala da tangarda Allah ta'ala ya daure. Ina roƙon Allah ta'ala da rahamar shi wannan aure wanda sanadiyar shi aka gayyato wannan wa'azi Allah ya sa albarka cikin wannan aure. Allah ya tsare wannan aure daga duk wasu matsaloli. Ɗan uwa musulmi abinda zan kubule da shi tunda dai lokaci ya riga yayi ban ida zano sauran lokotoci ba shine takaitacce ya zance gaba daya ku sani cewa zamantakewa aure yar taimakekeniya ce dole mata sai ta kama miji ya kama kuma dole sai an dora hakuri akan wasu ababe sannan abinda ake so miji shi ya dauka cewa matar shi abikin shi ce ita kuma mata so ake ta dauka mijinta matsayin mai gida ne jagora shugaba in miji yana kallon matar shi a matsayin abikiya mata tana kallon mijinta a matsayin mai gida shugaba shi kenan da matsala ta gari kenan shi zai mata mu'amala irin ta abikiya ita kuma za ta mishi mu'amala irin ta mi shugaba mai bada umarni mai doka kuma wannan duka Qur'ani ne ya karantar da mu a suratu abasa da Allah ta'ala ya zancan mata sai ya ce wa sahibatihi abani kaga ya kira mata da mi sahiba a can kuma suratu yusuf sai Allah ya ce wa alfa ya sayyidaha ladal bab haka dai ka zancan fanta ne ya ce sai ta hadu da mai gidanta shugabanta jagoranta ladal bab anan bakin kofa kenan ke mace miji shugaba ne a wajenki shi zai bada umarni baki ba shi ke da doka baki ba dan wancan mace so take gaba daya har gudanar da gidan duka ta kwace ma miji sai abin da ta tsara wannan zalunci ba zamantakewa bane irin na musulunci ya zamana wai ita da hanyoyin da za ta bi tun ma ita dora cutar da mijinta har ya kai yanzu bai iya mata magana akan duk abubuwan da za ta yi wannan ke ba musulman kwarai bace mu sani cewa duka da ce dai ba zan gazance akan mata ba amma zan faɗi kalma ɗaya kansu mace ya kamata ki sani miji yahi uba a musulunci miji a musulunci yahi uba dan in mijinki an riga an daura miki aure da shi sai ya miki umarni babanki ya miki umarni wanda zaki bi to in jahilatin suka tana uban nawa yace eh kaza wai ya hana ni billahi lazi bai isa ba to jahilaci wannan amma in wanda take da kanki ta sani umarnin miji kake bi domin lokacin da kike can gidanku kamin ya aure ki babu wanda yake saba ga mahaifiki amma in dai miji ya riga ya aure ki to ya hi mahaifiki in babanki ya kira ki mijinki ya ce ba za ki tafi ba za ki tafi ba shine shari'a domin mace aljannata tana kalkashin diddigin mijinta dan haka wato a hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macen da ta mutu mijinta ya yarda da ita to ya aljanna ce a ce yau macen ta rasu amma mijinta a zuciyar shi ya yarda da wanci har ma yana nadama yana ce shi anya ya samu mata irin to haka nan ne zama aure mai kyau wanda in wani ya riga wani rasuwa sai ya dora tunanin alkhairorin wani ko da aure yayi wata kila ba sai dace da irin ki ba wannan shine abin da ya kamata ki guri saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana kuma ya gafarta mana kurakuran mu kuma ya sanya albarka cikin rayuwar mu na'am malam yake dada wai malam ya bada misali guda daga cikin abin da yake nuna haƙƙin miji yana sama ga na uba a musulunci sai yace yanzu in miji ya rasu kwana nawa mace take tana zamantaka ba wata hudu da kwana goma arba'ata ashhurin wa ashira amma baban ta fa kwana uku hadisi ne ingantacce yace bai halatta ba ga mace ta yi zamantaka ba akan mutuwar wani a duniya ko wane ne sama ga kwana uku in dai ba mijinta ba ne ko wane ne idan yana nuna maka wato matsayin miji a musulunci bayan har ya bar duniya amma har yanzu akwai dan ragwa-ragwa da dagwatako na haƙin shi to wannan yana nuna mana wato akwai da yawa daga cikin mata lokacin da manzon Allah ya ce an gwada mai wuta da aljanna sai ya ga mahi yawa ɗan wuta mata ne me ya faɗi daga cikin dalilin da ke kai mata wuta wata mace ta miƙe tsaye da tashi manzon Allah ya ce mahi yawan ku makamashin wutar jahannama ne ta ce lema ya rasulullah me yasa ya manzo Allah me yasa mata suka hayawa a wuta sai manzo Allah ya ce ni Allah kunna takfurna saboda kuna kafirci sai wani yace ay kafurna billah Allah suke kafirce ma sai manzo Allah ya ce a ay kafurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna dahara kullahu thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qab da zaka kauta ta mun mace tsawon rayuwarka kada ta hadu ka tashi wajen ka kauta ta mata sai wani dan kuskure ya shigo sai ta ce kai ni kawai zama hakuri nake da shi wallahi ni bai babu wani abin da yake mani ka ji fan bacce ci da sha da tuwahi duka shekara da shekaru tare amma wai ta iya buɗa baki ta ce ba abin da yake mata to dabi'ar mace don haka cikin manya-manyan abubuwan da ke kai mata wuta akwai bujire mamushi yana da wahala in zaka samu mace 100 ka samu mace 10 lahiyayya wanda za ta ce alhamdulillah zamanta da mijinta ko mace sai dai ka ji to ana da halama hakuri wata mata ce wallahi ta zaman ɗiyanta ne take ana zama hakuri dai ana dai da lallabawa ha ba maza ai na miji ba dan goyo bane ba kin ga kenan wasu kuma tun wajen aure suke samu wasu tsohi su ba su shawara banza irin tsofaffin nan masu aiki da gargajiya da jahiliya ke saurara ki shi namiji da kike ganin shi wallahi ba dan goyo bane kar ki je ki sake shi ki da abin da ya sake ki a wani bisa an dore kiya kai ta bata shawara banza ta kai ta tabaro kuma in an sako ta irin wannan tsofaffin su ne farkon gulma wance ce wai duka wata nawa wai duka wata duka wata nawa da yan auren gata na don haka mace ta karanci zamantakewa aure a karkashin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a galgajiya ba ko a bakin wasu tsofaffi wanda ba su yi karatu ba sannan haka shi ma namiji wato kai tsaye dai kenan na dakata kuma na dawo cikin mudu'i Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وعنا ولا تعن علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والمغفرة اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تفارق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدهور وعيب مستور ورزق موفور وعيب مستور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا باعث من في القبور ويا عالم ما في الصدور ويا منزل التوراة والإنجيل والزبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
السلام عليكم هو إذا كتاوريش هو إذا كتاوريش أقوى لما زأهدوك إن شاء الله لألا كأيوه
السلام عليكم ورحمة الله